kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta lalasa kungiyar wasan kwallon kafa ta Barcelona da ci 2 da nema a wasan kwata final a gasar zakaru wanda aka buga a Madrid. Hannu daya bata daukan jinka ta nuna inda dan kasar Argentina kuma dan wasan gaba na Barcelona wato Lionel Messi ya kasa yin nasarar yin abin da ya saba yi domin a wannan karon Madrid ta dage. A kara wasu a zagayen farko Barcelona ta doke Madrid da ci 2 da 1. Ita kuwa Bayern Munich ta kasar Jamus ta samu kaiwa ga wasan kusa da na karshe ne bayan da ta yi wajen Rot da Benfica ta Lisbon da jimillar kwallaye 3-2 a gasar ta zakaru. Atletico Madrid ta takawa Barcelona mai rike da kambun birki inda ta hana ta kaiwa ga wasan kusa da na karshe duk da irin takalidan da Barcelona ta yi ta sha kashi a wannan karon.